أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت شرند أكو بوكا رمضان إجرى منظم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبود تليه لودا أربعين دقيقة. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar samun rayuwa har muka zo ga wannan lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana a cikin wannan wata mai albarka. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da rayuwa, ya kuma azurta mu da azumtan waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka, wata Ramadan, musamman waɗannan kwanaki na jiraren goma na ƙarshen wata Ramadan. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun dace, Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya kare mu da kariyarsa. Abubuwan da yake damun mu da annoba da take damun mu take damun duniya, Allah subhanahu wataala ya kuma na dauki a kanta. Allah subhanahu wataala yayi waɗanda suka samu, Allah ya ba su lafiya. Wannan majalisi ke yawanci muna karatu a kan abun da ya shafi aqida tauhidi, da kuma abun da ya shafi wato abubuwan da suka shafi hatta alƙiyama da tashin alƙiyama, kuma abubuwan da suka shafi aqida tauhidi, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sahabbai, da sauran abubuwa da suke da alaƙa da haka a wannan majalisi. Domin da haka muka ga insha Allahu ta'ala za mu ɗauko aya ta ƙarshen suratul Fath, wato ayan ƙarshen suratul Fath ita ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya insha Allahu ta'ala ita za mu duba a wannan majalisi, mu ga irin abubuwa da Allah subhanahu wataala yayi magana a cikinta, farawa da buɗewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunansa, sannan kuma musamman ɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musan mahimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mahimmancin maganganunsa a tsakaninmu, sannan musan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahimmancin sahabbai da kuma yadda suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da gudunmawar da suka bayar a addinin Allah bisa taƙaice, da abinda Allah ya sauƙaƙa ya ba mu ikon dubawa a cikin wannan darasi. Daga insha Allah ta'ala za mu ji wannan aya kafin mu shiga dubata. Muna fata Allah ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
نعم. الله سبحانه وتعالى أتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يا أنبشي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيتي أما تاريجا دكي يا أنبشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله يا درجاشي ya ambaci sunansa wato jinjina wani abu na daraja gare shi ko kuma saboda wani dalili yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan kamar misali shi Allah subhanahu wataala yake cewa wama muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga Allah subhanahu wataala bai kira shi kai ce irin yadda ya kira sauran annabawa a cikin alqur'ani ba kaga ya ibrahim a'rif an hada Allah kira shi ya ibrahim ya nuhu Allah subhanahu wataala ya kira shi sannan Allah subhanahu wataala ya kira annabi adam wa ya adam uskun anta wannan shi ma Allah subhanahu wataala ya kira shi ya Musa Allah subhanahu wataala ya kira shi kai tsaye ya Isa ibn Maryam ya Isa duka waɗannan annabawan Allah masu daraja Allah subhanahu wataala ya kira shi sunan su kai tsaye tare da ma kila wato da harfin nida duk cewa yakan zo a babin girmamawa gare su subhanahu wa ta'ala a matsayinsu na zababbun bayinsa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kirayi sunayensa a gurare daban-daban cikin alqur'ani amma akwai wato sakayawa ko dai ya zamanto misali kila na farko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga nan wurin tabbatar da tauhidi da haƙƙi Allah subhanahu wataala tabbatar da rasulun annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya rasu ko kuma cewa tabbacewa zai rasu a rayuwa sannan kuma tabbatar da bai dace a riƙe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abun bauta ba anan harka ce ta tauhidi da aqida sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma muhammadun hakanan lokacin da ake kokarin tabanni ko zurusa dabi'a na tabanni wato ma'ana na cewa ne da dan wani nasa har akalin jinjina zaid ibn haritha zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaid ibn muhammad nan ma Allah subhanahu wataala da ya tashi rusa abun ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma tare da wato gauraya maganar da wannan dalili cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum to kaga sai nan gurin kuma Allah subhanahu wataala ya ce muhammadur rasulullah muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga Allah subhanahu wataala sai kuma min ba'di ismuhu Ahmad Allah inda yake laifi Ahmad kuma Ahmad ma duka da Hamad da Hamid da Ahmad duka wadannan sunaye wadanda da Mahmud wanda aka kisgo su daga wato kalma ta godiya wato kalma ta wato Muhammad duka sunaye ne wanda asalin su guda Hamd Hamad da sauransu duka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga darajarsa sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala yake bayyanawa wadda mu a yau muna da bukatan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin haƙoƙinsa da sanin matsayinsa da kuma daraja shi da wakara shi da girmama shi daidai da yadda ya dace duk wani mai imani ya girmama shi haka muke tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane da yawa ba su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rashin sanin haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane da yawa a wasu lokuta ana sakaci da haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin wadda Allah subhanahu wataala ya aiko shi zaman to shine cikamakin dukkan annabawan da Allah ya aiko kuma sakonsa da Allah ya bashi sako ne zuwa ga duniya gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da sako zuwa ga duniya gaba daya don Allah subhanahu wataala ya yi shi ya aiko shi zuwa ga al'umman duniya gaba daya kuma don ya zama rahama ce ga talikai gaba daya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga talikai gaba daya Allah subhanahu wataala yake cewa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka fati ka zaman to rahama ga talikai gaba daya haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga talikai shi yasa kowa ya san wannan hatta dabbobi Allah ya musu ilhaman wannan dabbobi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa na san wani dutse a Makka wadda idan ina wucewa kana sallim alayya yakan ce min assalamu alayka ya Muhammad wani dutsen yana yin sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo sannan yace wa alifu al'an har yanzu ina sanin inda dutsen yake Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake Allah subhanahu wataala ya mutu daraja dukkan kyawawan dabi'u kuma mutum a yanzu ya kai da kyawawan dabi'a to zaka samu wata kila a wani bangare kuma yana da gazawa yana ya cika da kyawawan dabi'a bangaren kaza da kaza da kaza sai dai yana da matsala a bangare kaza sai kewa mutum a yanzu haka ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta ina cikin kyakkyawan dabi'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika dari bisa dari don Allah ne yayi haka ya kuma tabbatar da shi akan haka don Allah da kansa ya faɗa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma cikin su dari bisa dari da Allah ya tabbatar shi yasa Allah yayi umarni ai koyi da Allah ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira haqiqa ku wanda yake buƙatar wato haduwa da Allah lafiya a cikin ku to ya zama gare shi yayi koli ya samu abun koyi koyi kyakkyawa ya tabbata gare shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ana samun koyi kyakkyawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada kyakkyawan koyi ya kuma bada cikakken kyakkyawan misali a rayuwar duniya shine Muhammadur Rasulullah wannan yana bayyana a ta ko'ina a cikin ayoyin Allah na Al-Qur'ani mai girma da kuma sauran abun da ya bayyana na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan waɗanda suka yi gaba da shi ma sun shaida haka kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yulaqab bi amin wanda bai isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana masa laqabi da amin kullal jisa tun ba aiko shi ya zama manzo ba yawanci babban abunda mutum yake iya samun miza da ita da wuri cikin ikon Allah, Allah ya daga darajarsa, babu kaman kiyaye amana. Kiyaye amana tana daga cikin abin da suke taimakon dan adam wajen samun daukaka cikin sauri. Rusa amana yana daga cikin abu mai saukin jefar da dan adam kasa bayan da an yi dare. Bayan da ya dagu darajar su dagu amma ya fadi kasa warwas cikin sauri, ba abun da ya kai wannan kaman misali rusa amana da cin amana. Shi yasa kiyaye amana yana da muhimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin mai kiyaye amana tun ba a aiko shi ya zama manzo ba, tun a lokacin da yana yawo cikin garin Makka, wato daga gidansu ba a san cewa wannan zai zama manzon Allah ba, sannan ba a san cewa shi ne ma khatamun nabiyyin ba, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi akan kiyaye amana. Har wayi gari duk wani wanda yake tunanin ajiye dukiya a kiyaye masa amanarsa, a kiyaye masa amanarsa, a kiyaye masa dukiyar, to sai ta garzaya da ita gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ake ce masa Muhammadul Amin, Muhammad amintacce, wato al-Amin, wato amintacce wanda in dai ka bashi abu baka da tsoro akan wannan abu. Wannan shine abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da shi na wajen ɗabi'a. Yana da ɗabi'a ta kunya sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ya azurta da ɗabi'a ta kunya, to za ka samu alkhairi tattare da shi. Dukkan inda ake buƙatan alkhairi, in an samu kunya to an samu alkhairi. Ba kamar yanzu a rayuwarmu wadda yawanci wasu mata ma sun rasa kunya balle na miji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sifanta kunyarsa, wato yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke da kunya, tamkar mace ce budurwa sabuwar aure a ɗakin mijinta ranar farko, sai take cikin jin kunya da ruhuwa da sauransu, da kunya da take bi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa kullum a cikin kunya yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyan hatta karamin yaro, yana jin kunyan hatta karamar yarinya, yakan ji balle manya, yakan ji kunyan, sai yasa yara su iya tsaye da shi. Da sun ji motsinsa suna yana wucewa ta layi, sai su fito gaba ɗaya su tsaye da shi, suna son taɓa hannunsa. Hannunsa yana da laushi ba kamar farin hannun mutane ba, kafin hannunsa a cike yake haka, sannan yana da laushi, sannan yana da ƙanshi. In an taɓa hannunsa akan fita da ƙanshi a jikin hannun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yara sukan tsaye da shi a hanya, sai ta fitowa suna taɓa hannun suna jin laushi. Wancan ma ya kira ɗan uwansa, to kunya ta kansa ya ki tafiya ya basu, sai ga kaman in ya tafiya basu ya ba da su. Kariwa fa yara ne kanana, shi kuma shi ne a khairu khalqillah, mafi alkhairin halittan Allah gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya da kawaici. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sifa ta wato sarayar da haƙƙinsa don wasu su amfanu da shi, sai sarayar da haƙƙinsa wanda babu sabon Allah a ciki don wasu su amfanu da wannan haƙƙi. Misali Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani alkhairi ya zo baya gabatar da kansa a matsayinsa na shugaban al'umma, sai duk kowa ya samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam in akwai buƙatan ya yi amfani da abu, ya ce amfani da abu, amma yakan ɗauɗa wainiyar raba wa bayin Allah abubuwa ba tare da ya yi amfani da shi ba. Saboda mai, saboda tarayyar da haƙƙinsa ga sauran talakawa su samu. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙatan dukkan waɗanda suka rayu da shi, suka mu'amala da shi, sun shaida cewa iyakan adalci, ba a taɓa ganin mutum mai adalci irinsa ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai adalci, ba a taɓa ganin adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a taɓa ganin kiyaye adalci a haƙƙin duk abin da ake mu'amalanta irin yadda aka gani a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa hatta dabbobi suka aminta cewa yana musu adalci. Lokacin da raƙuma biyu suka yi tutsu suka yi bore ga waɗanda suke ma'abocinsu, ai adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya musu ilhama suka fahimta, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ya samu damar kwantar musu da hankali. Ma'ana lokacin da aka yi a kama raƙuman ma abu ya gagara, ne su cin yana ƙoƙarin ya zo ya kama su ya musu lafi kaya, yayi menene har aka waye gariran da suka yi bore ya kusa da su ma bai ise zo ba a cewa su ne shine ne su ke babban raƙumi ne rikakke ɗaya kuma ƙarami wanda bai kai babba ba sun haka inda wannan yayi babban haka shi ma ƙaramin yake binsa suka yi bore aka taru a gurin don aka masu aka gagara jama'a suka taru suna cikin shinge ga suna a makon da yake zo kusa da su sun yi bore sun gama tasha ɗayan baya mai sun kankawa bai isa ma ya shigo gurin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ya ga mutane ya ce wannan taruwa fa aka ce wannan raƙuma ne sun yi bore ba a taɓa ganin sun yi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan shinge raƙumi babban yana kaninsa sai zo a guje kawai sai ya durƙushe a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ke durƙushe yana haniniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa fuskansa shi ma ƙaramin sai zo a guje shi ma sai ya durƙushe irin yadda babban ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne wannan raƙumi shi sai ga aka ce gashi can sai to zo wannan raƙumi ya kawo kukanka tana lafta mata kaya da yawa sama da ƙarfinta kuma tana baka baki abinci ya ishe shi rashin adalci ya cika ya lafta masa abinci da yawa abinan lafta masa kaya da yawa a wajen laftu wanda ya fi ƙarfinsa yana dukansa yana kora shi yana shan wahala sannan in an zo ciyar da shi baya bashi abinci sai dan bashi dan abun da bai sawwaka ba sai bashi dan abun da kawai ya ga daman bashi wato ya zamanto ga yunwa ga kuma wahala don ka yayi haniniya gurin wanda yake mai adalci don ya bi kadunsa don ya riga ya yi bore kawai amma da ya yi gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san za a bi kadunsa don ka ya zo ya kwanta a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haniniya Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san me ya faɗa amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a taron jama'a suna ji ce ina ne wannan raƙumi aka ce gashi nan ya ce to ya ce kana lafta masa kaya sama da ƙarfinsa sannan kuma ba ka ba shi abincin da ya kamata daga yau ka daina wannan mutumin ya yi alƙawari sannan sallallahu alaihi wasallam ya kama wuyan raƙumi sai ya ba shi shi kenan kawai sai raƙumi ya kwanta da hankalin da ya sake yin bode ba kaga an yi masa hukunci na adalci ka duba ta duba ta fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin adalcinsa da matsayinsa ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi girmama annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kama ƙaramin ma ya ba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata halitta ta ce kana alfahari da kusatuwa zuwa gare shi saboda haka sabbaha al-haka haka aka wari gari tsakuwa yana tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau tsakuwa kawai tsakuwa ya ji daɗi shi ne yau a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ka sabba sai ka ji tsakuwa yana tasbihi yana cewa subhanallah 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 duke fa yana tasbihi yana subhanallah subhanallah saboda yana jin daɗin ya hau hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma sai aka wayi gari za a ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya mutane suna watsi da ita saboda ba mu san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu kiyaye haƙoƙinsa ba ba mu san matsayinsa ba ba mu san darajarsa ba sai za mutane su ce mu'amalantarsa kamar da suke mu'amalantar wasu mutane ƴan uwansu ko ma ƙasa da wasu mutane ƴan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce a yi wasa da sha'aninsa ya wuce a yi wasa da haƙƙinsa dutse yana tasbihi a hannunsa kai ba dutse ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo abu ne lokacin da yake dutsen nan ke tasbihi a hannunsa abubakar da umar suna gure radiyallahu anhu hatta da anas ibn malik radiyallahu anhu yace sai dutse sai muka ji yana tasbihi ko da'ahu ala yadi abubakar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai Abubakar karbi wannan dutsen ya karba fasabba dutsen ya ci gaba da tasbihi yace bawa Umar ya bawa Umar radiyallahu anhu fasabba dutsen ya ci gaba da tasbihi wannan dukan sai zama daraja gare su dukan sun zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo cin abinci ana cin abinci abincin sai fara tasbihi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci ya ji daɗi duk wani wanda ya samu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daɗi yake ji duk wanda ya samu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata darajarsa ta daukaka. Kuma yanzu da muka wayi gari alaka da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama wata irin abu daban ba. Sai ga mutane kaman mun fara ko mu tsare kaman zamu yi sai mu fasa kaman ya kamata sai mu ga kaman a'a ba zamu yi ba. Wannan abubuwa da muke wanda bai kamata ba ne. Anta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsayawa sau da kafa ne wajen bin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tsayawa bisa asali na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace mutane a kansa bisa tauhidi da aqida da tabbatuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da jaha baya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jaha baya a cikin riko da sunnarsa. Dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kai shine alkhairi gare su duniyar su da lahirar su. Sai ta Allah subhanahu wataala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa matsayi da yake da shi Allah subhanahu wataala yana mu'amalancin sa sabani yanda yake mu'amalancin dukkan sauran halittu har ta annaba. Kaga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran annabawa daban-daban wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya ibrahimu a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbik, duk waɗannan misalai da sauran su da sauran wasu annabawa daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su ya ce kar ku yi kaza ko kuma ku yi kaza ko me yasa ku yi kaza, amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi izini ga mutane munafikai waɗanda bai kamata ya musu izini ba da Allah ya tashi masa magana. Ko kuka lura a farkon darasi mun yi magana gurare hudu da Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam karara kuma ya ambace shi tare da akwai dalilin kiransa a wannan guri kuma tare da dukkan girmamawa da sakayawa Allah subhanahu wataala yi. Haka nan kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure yayi izini a lokacin da bai kamata ya musu izini ba, kafin Allah ya masa magana sai da Allah ya masa afuwa aka gabatar da abu ai querying sa mana a tuhume shi ne yasa ya musu izini sai da Allah ya afa Allahu anka lima azimta lahu, Allah ya maka afuwa me yasa kai musu izini ka gabatar akai me yasa ka musu izini akai fada sai aka ce Allah ya maka afuwa ba ai kaga bisa dabi'a yawanci za ka zo ne ka gaya wa musu kai kaza kai kaza kai kaza to me sa kai kaza to amma dai na yafe maka to dai ba haka ne abu yake cikiya kai kaza kuma an kawo mun labarin ma kai kaza ko kuma na gani da ido na kai kaza kai kaza kai kaza me sa kai waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya da ya dace a ce kai su ba. Sai mutum ya ce kai hakuri da ke shi kenan na hakuri kar ka sake kaga an maka abuwa kenan. Kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi masa magana sai afa Allahu anka Allah ba mahalicin sama da ƙasa ko mahalicin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma sai Allah ya ce masa afa Allahu anka Allah ya maka afuwa Allah ya maka afuwa lima azinta lahu me yasa ka musu izini. Kaga ko da aka tabbatar da afuwar Allah din ku ne sannan aka ce me yasa ka musu izini lima azinta lahu me yasa kai musu izini, kaga anan ya nuna daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kallan da ya halice shi shine ke bashi wannan daraja din. Daga cikin hakokin da ya kamata mu sani da falaloli da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi irin girmamawa da shari'a ta tanada ba tare da wuce gona iri ba ko ba ta tazawa wajen isa cikin haƙƙin ku a wajen girmamawa ba sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadur Rasulullah wanda Allah subhanahu wataala yake magana akan sa, wanda Allah subhanahu wataala yake magana akan haƙoƙin sa, wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da koyi da shi wajibi ne kuma Allah da kansa ya bada shaida da tazkiya cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, lallai kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tabbas kana kan dabi'u masu daraja. Haka dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'u ne masu daraja, dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'u ne masu girma, dabi'u ne masu kyau, dabi'u ne masu asalin tsarki kakatun tabi'u wanda ya zama wajibi ga duk wanda yake bukatun zaman lafiya da nutsuwa da cin nasara duniya da lahira ya zaman to yayi koyi da wannan tabi'u saka nan sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana magana akan tausayi ya fi kowa tausayi ba a taba samun wani mutum wanda yake da tausayi irin annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya bayyana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ce haqiqa laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo ya zo muku min anfusikum daga karan kanku azizun alayhi ma anitum yawanci in kuka shiga wahala to ya ci damuwa ce da ya ga al'umma su cikin damuwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci damuwa ce kullum baya sai ga wani a cikin damuwa yana sai ga al'ummarsa suna cikin annashuwa suna cikin ni'ima suna cikin jin dadi kasa azizun alaihi ma anitum harisun alaikum Annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin fadayin wato alheri ne gare ku dukkan alheri yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadayinka ga wasu al'ummarsa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Annabi sallallahu alaihi wasallam raufur rahim wato ne tausayi ne mai taushin hali ne sannan kuma mai tausayi da jin kai ne game da mu'minai Annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi da jin kai ne game da mu'minai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wasa baya abuna baya wargi da haƙoƙin Allah don haka Allah subhanahu wataala ya daga dajinka ya bayyana matsayinka ya zamanto rahmatan lil alamin wato rahama ce ga talikai aiko shi aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rahama ce ga al'umman duniya gabaɗaya saboda duk abin da ya zamanto mai wahala a shari'a da ta gabata da Allah subhanahu wataala ya kawo saukin al'amarin a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zamanto akwai wahala a cikin sa sai da Allah subhanahu wataala ya buɗa ya kawo saukin sa a shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu mai wahala dukkan wani abu da ake yi abu ne mai sauki idan ka duba a sallah ne ko azumi ne ko zakka ne ko aikin haji ga wanda ya samu iko duka waɗannan abubuwa ne waɗanda gaba ɗaya falalansu da darajarsu da jin daɗinsu da duk abin da ya faru yake komawa ga ɗan adam inda ya tsaya wajen aiwatar da su sukan haifar da alkhairi ga rayuwar ɗan adam haka shi yasa duk abin da ya zama mai wahala a da kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka sassauta shi ya zama cikin mai sauki sai hatta abincin da ba a cin sa ko a shar'ance bai zama halal ba sai da Allah subhanahu wataala ya mai da shi halal bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saka Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan waɗanda suka samu tarbiyya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga matan gidansa da kuma sahabbansa waɗanda suka rayu da shi sai suka zama daban a cikin al'umma saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsaida su ya daidaita su ya sanya murabbinsu wato mai musu tarbiyya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine mai musu tarbiyya manzon Allah shine mai tsara su da kuma yi musu dukkan wato nusarwa zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu duniyarsu da lahirarsu haka nan sallallahu alaihi wasallam ya zama haka nan sallallahu alaihi wasallam shine asalin khatamun nabiyin wanda ake bukatan gaba ɗayan mu mu zama mun yi koyi da shi wannan kadan daga cikin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ce Muhammadur Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi Muhammadur Rasulullah wanda ya zamanto mai tausayi hatta ga waɗanda ba musulmai ba ya zamanto mai tausayi ga waɗanda su musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kanta ana tsananin sanyi aje a ɗebo ruwa lokacin da Madina ake wahalar ruwa sai sun fita bayan gari ake ɗebo ruwa amma idan aka ɗebo ruwa din Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a cikin tsakiyar garin Madina duk da ɗebo ruwa sai biyo ta gurin sa shi kuma ya tsaye tsoma hannunsa a ciki saboda tabarruki samu albarka na ruwan daga sa hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ruwa saboda wannan a haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hatta idan ya kurkure bakin sa da ruwa ya fito da shi albarka ake samu a wannan ruwa gashin sa idan ana masa aski albarka shi yasa sahabbai ba su obin gashin sa ya fito ba wawa suke yi kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun tabarruki daga gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sa rahama ce ga mutane gumin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun albarka daga shi kuma hubban da gumin wani mutum duk duniya tun daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu manya-manyan sahabbai suka kare babu wani daga cikin su wanda ya yi ikirarin shi ma a zo a ɗebi guminsa balle a zo a ɗebi kakinsa balle a zo a ɗebi gashinsa in ya yaci duk wanda ya ɗebi gashin wani ya ɗebi cuta yau wanda ya ɗebi kakin wani ya kwashi ƙazanta ko mugun ƙazami ne me kakin da wanda ya ɗebi kaki duk ƙazamai ne sannan kuma sun yi wa Allah ƙarya ko ba su da wani haƙƙi na ɗebi kakinsu haka nan wanda ya ɗebi gumin wani babu wani mutum a duniya wanda ya cancanci a ɗebi guminsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu wanda zai yi kaki a ɗiba ko ya yi gumi a kwashi gumin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi cancantan inda a kuma Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu amma Abu Bakar Siddiq bai taɓa da'awar wannan ba sahabbai ba su taɓa zuwa suka taru a gidan Abu Bakar radiyallahu anhu suna ɗiban guminsa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin da yake raye Rumaysa Ummu Sulaym kenan radiyallahu anha take mun kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci hatta a gidansa irin kalula din nan saboda haka yakan hada zufa shi idan yana bacci ko ta zo gidansa idan ta zo gidansa in ya hada zufa sai mu kan je da wato kwalba ko dan gangwari sai mu kankari gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu sa a kiraren mu kiraren yayi kanshi kuma duk mu yi magani wa yaran mu suna ɗiban gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna haɗawa ya zama magani da cututtuka na yara ƙanana sannan kuma sukan ɗan ɗiga guminsa a cikin turare shi ke nan kawai wannan turaren sai zama in dai ka riga ka shafa shi to babu wani irin da ƙanshi zai ƙare bari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da natural ƙanshi wanda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafa turare ko bai shafa turare ba in ya wuce ƙanshin jikinsa asali wanda Allah ya halitta a jikinsa in ya wuce a hanya yakan bar ma ƙanshi a baya akan gane ya wuce hanyar saboda ƙanshin da yake jiki na jikinsa to kaga ya sanya abuna Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yace ya taba hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na taba hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma masastu dibajan wala shamamtu a abunan miskan wala amharan tun da nake a rayuwata ban taɓa shafan wani abu mai laushi ko abunan ko wani tufa mai laushi irin yadda na ji kasa ko tufa ko bargo wanda za a yi shi kamar auduga ka taɓa ka ji wani laushi ya tafi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin wani laushi na ni'ima irin yadda ya taba ya ji a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace sannan kuma tun da yake a duniya a rayuwarsa bai taba jin kanshin wani kanshi na wani turare ko turaren miski ko turaren amfi ko wani turare a duniya wanda kanshin sai kai kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga shi yana da wani kanshi na musamman a wanda yake da wannan kanshin ko babu wani turare a duniya da yake da wannan kanshin duk wani turare idan ka fesa shi ka shafa shi zuwa wani lokaci insha Allah kanshin sai ke tafiya ko da kuwa a hankali kuma kuma da komin tsin lokacin da dauka kafin ya tafi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe da shi kanshi yake wa ma dali tare da duk kanshin da yake da shi amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan son turare son turare da yawan shafa turare wannan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka zo wani sai ka ganshi kwata-kwata baya alaka da turare wani ma ka ce shi baya shafa turare ko dan sunna ba ya kamata ka rinka samun turare kana dan shafawa lokaci bayan lokaci kada ba ka shafawa sosai wani za ka samu shi wai ba mai son turare ba ne shi inda ka rashin lafiya kamar ko inda suke da wani rashin lafiya wanda shafi numfashi ko wani makamancin haka wanda da zarar sun shafa turare zai hau kansu su fara wasu abunan wannan kaga a shi kam ya samu uzuri da larura na da zai amfani da turare ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya amma in dai wai don mutum yana so ya tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to turare yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mace wadda ta zama baliga ko da ba ta aure in za ta fita waje ba buƙatar ta dunka turare tana tafiya tare na kashi a jikinta ita kuma tana shiga cikin haramun galma tana shiga cikin tsinuwar Allah Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ji wata mata za ta je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito daga gida ta wulga sai ji turare ya buge shi aikin turare daga nesa ya ce ya ke wannan baiwar Allah ina kika dosa ce na doshi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to na ji ne wannan masallacin ya ce duk matar da ta fito take tafiya turare yana tashi a jikinta Allah ya tsine mata auka ma kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa tana jin wannan kawai sai ta juya sai gida sai ta sake wanke jikinta ta cire tufafinta ta kuɓuta daga turare ta sake alwala sannan ta koma ta tafi zuwa ga masallaci hawala sune masu ji da aiki kenan alladina yasmi'una alqawla fayattabi'una ahsana sune wadanda sun ji an ce Allah ya ce kaza ba daidai bane shikenan kawai sun bi amina wa atana da wadanda za su ji ga abin da Allah ya ce amma ka gansu suna zaben abin da su suka so ko suke so da ransu ko ransu ya so musu ko wani abu ba haka mu zamanto waɗanda za su ji abin da Allah ya ce kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan mu yi aiki da wannan Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu san haƙinsa wajibi ne mu san darajarsa wajibi ne mu yi imani da abin da ya zo da shi mu yi imani da shi ko mu tabbata shi manzon Allah ne kuma shi ne khatamun nabiyina sallallahu alaihi wasallam ko mu tabbata shi ya kowa adalci ko mu tabbata shari'ar sa ita shari'ar Allah ko mu tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya tabbatar da shari'a a doron kasa kuma ya nusar da mutane zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare su da rayuwar su duniyar su da lahira su kuma shine kadai wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni ai koyi da shi duk wani mutum yayi umarni ai koyi da shi ba tare da cewa in kuma mutumin kirki ne kuma yana aikin alkhairi ya halatta ka koyi da shi amma koyi wanda Allah yayi umarni ai koyi da shi koyi na wajibi kuma wanda in mutum bai koyi da shi ba za a tambaye shi ranar tashin alkiyama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan aya ta bude Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari sunne sahabbai sunne wadanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma insha Allah ta'ala lokaci na gaba in muna raye insha Allah ta'ala za mu shiga wannan gaba ta wannan aya mu ji irin yadda sahabban sallallahu alaihi wasallam da darajar su da halalar su da kuma haƙoƙin su domin wannan ababin aqida da tauhidi wajibi ne mutane su san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kula da kyakkyawar aqida a game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kula da kyakkyawar aqida game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya yafe mana zunubanmu Allah ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu Allah ya fassara mu cikin kaburburansu Allah ya yanta mu da mu da su daga mutu zuwa aljanna a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya yanta wayayenmu da iyalanmu da zuriyarmu daga wuta zuwa aljanna a waɗannan kwanaki masu albarka masu nufin mu da sharri Allah ya mana maganin su wa Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyarsa ya saukar mana da albarka a gidajenmu saukar mana da albarka a garinmu saukar mana da albarka a rayuwarmu za mu gama da duniya lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shattit shamla a'da'ina wa farrij jam'ahum واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجلهم في صحتهم واجلهم في انفسهم. انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.